da 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 da. I'm not the kind of guy who walks around with head and mind up in the clouds. My feet stand firmly on the ground, and that's the way I like it to be. Like it to be. So much for this and that and questions unrelated to the present. And I guess that's what's the matter with this life that I have chosen to lead. Chosen to lead. And la da 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 da. La da 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 da. I'm a Midwestern brother, I'm a farmer undercover. I am 944 born and proud. I'm a poet, I'm a writer, I'm a lover, not a fighter. An ambassador for peace on earth and the beauty of the sound that takes you upside down. Let the music turn you round and round and take you upside down. Let the music turn you round and round and round and round. Da 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 da. La da 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 da. 'Cause when the music's playing, baby, everything is rearranging in your mind. Your priorities they shift, they turn, rotating in directions of all kind, of all kind. La da 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 da